وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan wata yau tara ga watan Rajab shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shi ya dace da 29 ga watan 12 shekara 2025 shekara miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala wallafar babban malami Shamsuddin Adh-Dhahabi alaihi rahmatullah idan ba amanta ba wancan sati da ya gabata mun tike ne a ƙarshen kabira ta 38 yau kuma zamu tashi insha Allah ta'ala al-kabiratu at-tasi'a wa 30 babban laifi na 39 malam zai tattauna ne akan al-khiyanatu al-khiyana shine ha'inci a hausance al-khiyana huwa naqibul amana naga ce al-khiyana shine kishiyar amana kamar a ce cin amana kenan malam ibn ashur yake cewa abinda ake nufi da al-khiyana shine amalu mani'tu mina ala shay'in بضد ما اؤتمن لأجله بدون علم صاحب الأمانة yace abinda ake nufi da cin amana shine wanda aka amince masa akan wani abu yayi wani aiki kishiyar abinda aka amince masa akan sa ba tare da sanin ma'abucin amanar ba wani ya bashi amana ta dukiya ko ta yaya ko ta magana ko ta duk abin da ake iya bada amanarsa so da ka sai wani tasarrufi akan wannan amanar ta hanyar fitar da ita ko tozarta ta ba tare da izini ko sanin shi wanda ya bashi amanar ba yace wannan shi ake nufi da cin amana malamai sun yi ta'arifat da yawa wajen kokarin fito da me ake nufi da al-khiyana to amma na zabi wannan ibn ashur din ne saboda yadda ya fito da abin ya fi kama daidai wa daida da irin cin amanar da kowa ya fi sani Allah madaukakin sarki baya san mai cin amana mai da ya fada a cikin suratul hajj yace inna allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur Allah subhanahu wataala yace lalle Allah madaukakin sarki baya san duk wani mai yawan cin amana kuma mai kafirci dan uwa cin amana abane da Allah subhanahu wataala ya gargadi manzansa tsira da aminci su kara tabbata a gare shi akan lalle kada duk wani mai cin amana annabi ya kasance ya goya masa baya akan wani abu nasa malami suka ce wannan ayar za mu karanta ta cikin suratul nisa'i an saukar da ita ce ga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi amma hukuncin ta da abin da ya kunsa ya shafi kowa daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya ce inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah sai ya ce wala takul lil kha'inina khasiman Allah subhanahu wataala ya ce da annabin su tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya rasulullah kada ka sake ka zamto mai goyon baya ga waɗanda suke masu ha'inci kada kasance masu husuma saboda su kada kasance mai kokarin ba su kariya lokacin da suke cin amanar su wannan ayar ƴan uwa ta sauka ne akan wani cin amana da wani musulmi yayi wa wani bayahudi amma Allah madaukakin sarki bai yadda hatta bai wuce tsara tabbata a gare shi aka bashi labarin a hagungunce sai da Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar sannan abin ya bayyana malaite qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya fada yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani la takhunu Allah war rasula kada ku ha'inci Allah kada ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa takhunu amanatikum sannan kada ku ha'inci amanoninku wa antum ta'lamun alhalikuna sani malati qala alwahidi rahimahullahu ta'ala imam alwahidi ya fada dan fassara wannan ayar da take cikin surat al-anfal yace nazalat hadhihi al-ayatu fi abi lubaba wannan ayar kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka taba akai ta sauka akan wani sahabi da ake ce masa abu lubaba ibnu abdul munzir yana daya daga cikin kabilar aus manyan kabilun garin madina guda biyu aus da khazraj to shi dan kabilan aus ne al-ausi ne wannan ayar ta sauka akan sa حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني قريظه ايه تاسوكا اكن سنه يayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ko ya aike shi zuwa ga yahudawan banu qurayza annabi ya aike shi zuwa unguwar su lamma hasarahum lokacin da annabi ya kewaye su ya zagaye garin su wa kana ahluhu wa waladuhu fihim sai dai abin da ya kasance shi abu lubaba ayayansa da matarsa suna zaune ne a wannan unguwar suna cikin wannan unguwar faqalu sai su yahudawa suka ce da abu lubaba ya abu lubaba ya kai abu lubaba ma tara lana in nazalna ala hukmi sa'adin fina me kake gani ba mu shawara idan muka yadda da hukuncin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba sa'adu dan ma'azu dama yayi game da mu kana gani mu karbi hukuncin mu sauka akan hukuncin da Sa'adu yayi akan mu mu yadda shi kana gani suka tambaye shi fa ashara Abu Lubaba ila halqihi sai Abu Lubaba yayi musu nuni zuwa ga wuyansa haka ai annahu dhabu irin alamun yanka ne in kuka yadda da wancan hukuncin na Sa'adu dan Mu'az to abin da ake nufi duk kaka shi ku za a yanka ku za a sai musu ishara da haka fala taf'alu kada ku aikata haka wato ƴan uwaka mu ci gaba dan isa tafi fitowa fili kowa ya fahimce ta shine abin da ya faru akwai yahudawan banu qurayza ɗaya daga cikin yahudawa da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zaune a garin madina wanda shugowar annabi garin madina ya zauna da shi da waɗannan yahudawa ƙabilu manya-manya guda uku banu qurayza banu nadir banu qainuqa annabi ya zauna da su aka yarjejeniya ta zaman lafiya aka rubuta aka sa hannu suka yarda akan lallai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da su za a haɗu a bawa madina kariya gaba ɗaya duk abin da ya taso wa garin madina to ya shafi yahuda wannan gaba daya ya kuma shafi manzon Allah irada aminci tsara tabbata a gare shi idan wani abu na aiki ko kwadago ya taso wanda ake bukatar gyara ko kashe kudi a garin Madina za su bada wani bangare na dukiya annabi ma ya bada wani bangare na dukiya ba za su taimaka wa kowa ya yaki manzon Allah ba irada aminci tsara tabbata a gare shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taimaka wa kowa ya yake su ba akai waɗannan yarjejeniya gaba ɗaya kuma babu wani yahuda da zai fita daga garin Madina sai da izinin manzon Allah irada aminci tsara tabbata a gare shi ɗan uwa akai wannan yarjejeniya aka sa hannu tun farkon zuwan annabi garin Madina to lokacin da za a yi yakin Ahzab yakin gwalalo ko ka ce ghazwatu Khandaq a wannan shekara waɗannan yahudawa na banu qurayza su suka warware wannan alƙawarin nasu suka goyawa mushrikan Makka baya karkashin Abu Sufyan lokacin da suka taro runduna za su zo su gama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka yi sansani a bayan garin Madina to duk wannan abin da aka yi su Yahuda Banu Qurayza da sa hannunsu da hadin bakinsu Abu Sufyan ya tawo da shi da mutanansa kun ga kamar za su yi wa musulmi kofar rago ne ta baya ga makiya da yawa cikin gida ga Yahuda za su bada dama a yi duk abin da za a yi to sai Allah madaukakin sarki ya yi ikon sa ya aiko da rumfuna da su Abu Sufyan suka yi me suka kafa a bayan garin Madina saboda haka babu shiri suka tashi suka gudu iskar ta rinka daukar tukwanansu da rumfunan suna jifa da ita nesa Allah madaukakin sarki ya aiko musu iska mai karfi arsalna alaihim junudan wa rihan lam tarawha rihan wa junudan lam tarawha haka ne ko Allah madaukakin sarki ya turo musu da runduna da iskar da ba a ganinta to bayan wannan yaki ya kare mutanen Makka karkashin Abu Sufyan sun gudu babu shiri to yanzu kuma an bar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da suwa da Yahudawan Banu Qurayza dan kuwa an fahimci abun ko to shine mala'ika Jibril ya dira wajen Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace masa Allah madaukakin sarki ya aika shi cewa kada ku yi sallar la'asar sai a unguwar Banu Qurayza su ma aje a kai musu hari saboda me sun warware alƙawarin da suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru kenan annabi ya gawa sahabbai sakon Allah madaukakin sarki cewa kada wanda ya sallar la'asar sai a unguwar Banu Qurayza sahabbai suka dinguma aka tafi to da annabi ya je shine sai ya zagaye garin ya kewaye garin tsawon wasu kwanaki su da manda suka ga alamun annabi ya taho sai suka shige cikin ganoyin su sai suka rufe kofofi suka zauna a ciki annabi da ya je tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda aka saba wannan dabara ce ta yaki idan maki ya shiga cikin ganuwa ya rufe to sai a zagaye garin gaba daya ba shiga ba fita kenan dole abin da yake da shi na abinci da ruwan sha da kayan amfani zai kare zai bukaci me ya je ya samu wasu to idan ya bude kuma a lokacin da abin da za a masa sai a masa sai annabi ya jira ya zagaye garin to da suka gaji shine sai suka aiko da sako cewa suna so su sulhu da manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya ce ai babu wani sulhu kawai sai dai su sauka yadda da duk hukuncin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai yanke akan su annabi ya ce kuma hukuncin da za a yanke Sa'ad dan Ma'azu shi zai yanke hukuncin saboda shi Sa'ad dan Ma'azu shine shugaban Aws kuma suna gani suna da hadin gwiwa su Yahudawan Banu Qurayza da Aws tun a lokacin jahiliya amma yadda kuka sani Yahudawan Banu Qurayza Yahudawan Banu Qainuqa Yahudawan Banu Nadir suna da alaka ta abokantaka da waɗannan ƙabilu na Larabawa na garin Madina Aws da Khazraj guda biyu daga cikin ƙabilan Yahudawa suka yi kawance da ƙabila guda ɗaya suka yi kawance da ƙabila guda ɗaya to sai suka ce to sun yadda amma suna buƙata a turo musu Abu Lubaba ibn Abil Munzir za su nemi shawararsa sai annabi ya ce Abu Lubaba ya je garin su Abu Lubaba ya tashi ya shiga unguwar Banu Qurayza suka bude masa kofa ya shiga yana shiga sai duk mutanen garin manya aka yi kansa mata kuma aka to ana ta kuka da kananan yara sun tsorata da ya gan sai tausayi ya kama shi sai ya tausaya musu to shine sai suke tambaye sa cewa me ya shawararka ya kake gani shin mu yarda da hukuncin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin shi yace dole sai mun yarda da shi game da abinda Sa'adu dan Mu'azu zai yanke a kanmu to shine a lokacin a matsayinsa na musulmi sahabban manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kamata a ce ya fitar da sirrin annabi ya kai musu bai kamata ba to shine abin da sai ya musu haka in kuka yadda da hukuncin annabi to sai ya musu haka alamun me kenan sai yanka kenan kisa sai kuna yadda duk kun mutu to shine yace yana fadar wannan maganar bai bar wajen ba kafarsa ba ta daga daga inda yake ba ya tabbatar ya ci amanar Allah da manzansa yana fadar haka shi da kansa ya tabbatar ya ci amanar Allah ya ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka sai ya fito daga garin biwarsa a sanyeye maimakon ya koma wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya ce a'a sai ya tafi masallacin Madina masallacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wallahi la azuku ta'aman wala sharaban yace daga yanzu bazan ƙara dandana abinci ba bazan ƙara dandana wani abin sha ba hatta amuta har ko dai in mutu ko kuma hatta a muta aw ya tuba Allahu li ko kuma Allah madaukakin sarki ya karbi tuba na saboda kawai sai masallacin annabi sai ya daura kansa yasa igiya ya daure kansa tamau ya zauna sai da kwana tara a haka sai da ya rinka suma ya fade suma saboda wahala da labari ya ishe wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Rasulullah ga abinda Abu Lubaba ya aikata ga kuma abin da yaje wa kansa annabi ya ce kash da ma ya zo waje na na neman masa gafara a wajen Allah madaukakin sarki sallallahu alaihi wasallam kun ji duk abin da ya amma annabi ya ce da ma ya zo ya nema masa gafara a wajen Allah annabi ya ci ara kansa to shine Abu Lubaba ya ci gaba da zama a tsawon kwana 9 wata ruwaya take kwana 7 har sai da Allah madaukakin sarki ya saukar da aya aka ce an gafarta masa wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu ayatuba alaihim to malamai suka ce akan Abu Lubaba wannan aya ta sauka Allah ya ce ya gafarta masa aya tana sauka da annabi ya karanta sai sabai suka ta zuwa masallaci ana ce masa barka ana ce masa tahaniya barkanka barkanka ya wani barkanka ai Allah ya saukar da aya an gafarta maka ai shikenan bari mu zo mu kunta sai ce guda ka taka da wanda ya kunce ai nayi alƙawari in dai annabi ba shi ya zo ya kunce da annansa ba zan kunta ba sai aka ji aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zo ya kunce shi da kansa ira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya rasulullahi dan in tabbata da tuba na so nake duk dukiya ta da na mallaka duk in ba da ita kyauta na ba Allah madaukakin sarki sadaka duk na ba da ita sadaka annabi ce a'a ka sata uku dauki kashi ɗaya ka bayar sauran ka je ka cigaba da amfani da ita to wannan shine ita ce kissar Abu Lubaba malam ya dan gutsuro wani abu ne ya kawo ta yadda idan muka karanta abinda malam kaɗai ya karanta ba za ku fahimce ta ba to shi yasa na kawo muku ita da fadinta za mu cigaba yanzu a cikin littafi malam ya ce fa ashara Abu Lubaba ila halqihi ay annahu dhab da suka nemi shawara sai Abu Lubaba ya nuna wuyansa cewa yanka ne kisa ne fala taf'alu kada ku yadda da wannan hukuncin na saru dan ma'az fa kana tilka minhu khiyanatu lillahi wa rasulihi to wannan ita ce ha'inci da yawa Allah da kuma ha'incin da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala Abu Lubaba shi Abu Lubaba da kansa yake cewa fa ma zalat qadamaya min makani hatta araftu anni khintu Allah wa rasulahu yace kafata bata gushe ba a wannan gurin da na faɗi wannan maganar ko ne musu wannan isharar har sai da na tabbatar da cewa na ha'inci Allah na ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai su gaba da fassara wannan ayar wa qawluhu fadin Allah madaukakin sarki da yace wa takhunu amanatikum kada ku ha'inci Allah kada ku ha'inci manzon Allah sannan wa takhunu amanatikum kada ku ha'inci amanoninku wa antum ta'lamun alhalikuna sane atafa ala nahyi ay wa la takhunu amanatikum sai akai atafin wannan hani akan hanin da akai na cin amanar Allah da cin amanar manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi a gare cewa la takhunu wa takhunu amanatikum ay la takhunu amanatikum haka nan kuma kada ku ci amanar amanoninku sai malai ce qala ibn abbas abinda wannan lafazin yake nufi wa takhunu amanatikum mal abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace al amanatu al a'malu allati i'tamana Allahu 'alayha al ibad abinda ake nufi da amanoni anan sune amanonin da Allah madaukakin sarki ya amince wa bayi akan su ma'ana abubuwan da Allah madaukakin sarki ya bawa bayi na amana ya'ani al fara'id abinda yake nufi da wannan shine farillai abubuwan da Allah ya farlanta mana na dole Allah ya ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza to waɗannan amanoni ne to da aka ce wa takunu amanatikum kada ku ha'inci irin waɗannan amanoni da Allah madaukakin sarki ya wajabta mu yaqulu la tanqubuha ai abin da yake cewa shine kada ku warware irin waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wataala ya farlanta akan ku qala al kalbi malan kalbi ya faɗa wajen kokarin fassara wannan ayar yace amma khiyanatullah amma abinda ake nufi da ha'intar Allah wa rasulihi da ha'intar manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa ma'siyatihima ko fa ma'siyatu ma shine saba musu dan ka saba wa Allah ka ci amanar Allah idan ka saba wa manzon Allah ka ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, umarnin Allah ka bi shi sau da kafa, umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi sau da kafa, shine abin da ake nufi baka saba amana, baka ci amanar su ba. Malai ce amma khiyanatul amana, amma abin da ake nufi da cin amana, fa kullu wahidin mu'tamanun ala maftaradahu Allahu alaihi, shine kowanne ɗaya daga cikin mutane abin amincewa ne game da abin da Allah madaukakin sarki ya farlanta masa, kamar yadda fassara da Abdullahi dan Abbas sai duk wani abin da Allah subhanahu wataala ya farlanta wa bayi ya umarce shi da shi, to wannan umarnin nan Allah amana ce a kanka. Allah ya halicce ka ya dora maka amanar kayi kaza kayi kaza kayi kaza, waɗannan umarnin amana ce. Idan mutum ya sauke umarnin da Allah madaukakin sarki ya dora masa, to ya sauke amana kenan. Idan mutum ya gaza da sakaci yana sane babu wani uzurin da shari'a ta yadda da shi, to wannan ya ci amanar Allah, insha akhanaha wa insha addaha. Idan mutum ya so ya bada wannan amanar, in kuma ya so ya ga dama ya ci wannan amanar. La yatali alayhi ahadun illa Allah, saboda babu wanda yake kallon sa, ba wanda yake tsinkayar sa sai Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki ya farlanta maka abubuwa, ba a sa wani mala'ika ya rinka gadin ka yana binka kana kallon sa ba, ya rike makami ko abin da ya kamata aka cewa idan ka saba wannan amanar ai maka abu kaza, a'a sai Allah ya kyale ka kawai ka je. In ka ga dama an barka da kanka da tsoron Allah ka, ka sauke wannan amanar da Allah ya dora maka. Idan baka ga dama ba, ka ci amanar Allah madaukakin sarki yana kallon ka, kuma zai maka hisabi gobe kiyama, shine kawai. Malai ce wa qawlihi, fadin Allah madaukakin sarki da yace wa antum ta'lamuna alhali, kuna sane annaha amanatun min ghairi shubhatin, alhali kuna sane cewa wannan abin da kuka yi cin amana ne a ko kuma amana ce babu wani abin da yake na shubha da zai nuna maka cewa kamar amana kamar ba amana ba. Namun shubha shine abin da zai zo ya rikice maka ka kasantance daidai da rashin daidai, shine shubha. To amma duk abin da ya fito maka karara cewa wannan amana ce, to dole ne mutum ya kiyaye ta. Fa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wata ayar ta daban, yace inna Allaha la yahdi kaidal kha'inina, lallai Allah madaukakin sarki baya shiryar da kaidin masu cin amana. Allah subhanahu wataala la yahdi, baya shiryar kaidal kha'inina, da dabarbaru da kaidi na masu cin amana. Allah madaukakin sarki baya shiryar da su, ai la yarshudu kaida man khana amanatahu. Malai ce abin da wannan yake nufi shine ai baya shiryar da kaidin wanda yake cin amanar sa, ya'ani annahu yubtabahu fil aqibati bi hurmanil hidaya. Abin da wannan yake nufi shine za a tozarta shi, a wulakanta shi karshen al'amarin sa ta hanyar haramta masa shari'a. Idan mutum yayi abin da yake cin amana ne, to Allah madaukakin sarki sai ya masa hukunci, ya masa hukuma ta hanyar me, haramta masa yin shari'a, haramta masa samun shari'a. Wannan sai nuna mana ashe ɗaya daga cikin hukubar da ake wa mace amana ƴan uwa tun a duniya shine ba zai samu shari'a daga Allah madaukakin sarki ba. Allah ya kiyaye duk mutumin da yake mace amana a duniya, daga cikin hukuma da Allah subhanahu wataala ya tanadar masa, Allah madaukakin sarki ba zai shirye da shi zuwa ga abin da yake so ba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, yace ayatul munafiqi thalathun, alamomin munafiki guda uku ne, idza haddatha kadhaba, idan yayi magana zai ƙarya, wa idza wa'ada akhlafa, idan yayi alƙawari zai saba, wa idza tumina, idan an amince masa a cikin wani abu khana zai ci wannan amana. Waɗannan alamomi guda uku haka manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya faɗe su a cikin wannan hadisi. Wata ruwayar kuma annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya faɗa alamomi guda hudu, yace arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, ɗabi'u guda hudu wanda duk ya kasance yana daga ɗaya, yana da su gaba ɗayan su, annabi ya ce to wannan munafiki ne, tataccen munafiki. Man kana fihi khaslatun minhunna, wanda ko ya kasance ya samu ɗaya ne daga cikin su shi bai tattara su gaba ɗaya ba shi na farko wanda aka ce masa tataccen munafiki munafiqan khalisan tataccen munafikin da babu tsofa ne shine khalisan amma na biyu shi man kana wanda ya kasance yana da wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un na munafikai guda wanda za a ambata sai annabi ya ce kana fihi khaslatun minan nifaq to wannan dai kasance yana da wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un munafikai hatta ya da'aha har sai ya ba wannan ɗabi'ar sannan zai fita daga cikin munafikai amma za a rubuta shi a wajen Allah madaukakin sarki a matsayin ɗaya daga cikin siffofin munafikai sun hau kansa to ta farko da annabi ya fara ambata ita ce iza'atu mina khana idan aka amince masa sai ya ha'inci malamai suka ce waɗannan ɗabi'u guda uku suna ɗaya daga cikin ɗabi'un munafinci ƙaramin munafinci ba babba ba munafinci guda biyu ne akwai babban munafinci ne fitar da mutum daga addini akwai ƙaramin munafinci wanda yake munafinci ne na aiki shi ma'abocinsa bai fita daga addini ba sai dai na daga cikin manya-manyan laifuffuka kamar yadda muke bayani akan alkaba'ir to shi ma na ɗaya daga cikin alkaba'ir din shi ƙaramin munafinci duk inda ka ji an ce munafinci ƙarami to na ɗaya daga cikin alkaba'ir kasance ɗabi'ar sa ce ƙarya ba wai irin ƙarya ya kasance mutum ya ɗan taɓa ba ka a'a ɗabi'ar sa ce ƙarya kawai shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce idza haddasa duk lokacin da zai magana mafi yawancin lokutansa ghalibu ahwalihi kazzaba ƙarya zai to wannan shi ake kira maƙaryaci kenan wanda ta zama masa siffa a rana in bai ƙarya ba ya jin daɗi amma wanda wani abin zai taso masa ya ɗan taɓa ƙarya wannan ya saɓa Allah maɗaukakin sarki amma ba a sa shi a cikin wata siffa ɗan uwan fahimci wannan da kyau yawwa wa idza wa'ada akhlafa shi ma nabi haka duk wanda zai kasance ɗabi'arsa ta zama to saɓa alƙawari ne duk lokacin da zai yi magana akan wani abu da zai yanke na alƙawari to zai saɓa shi ne in yi alƙawari guda goma insha Allah ta'ala guda takwas ɗauke su a matsayin ya saɓa su ya karya su to wannan munafiki ne haka nan wa idza tumina idan an amince masa shi ma ɗabi'arsa khana zai ci amana wannan shi ma ɗabi'a ce ta munafinci aka ce an amince wa mutum ya shafi amince wa mutum akan komai a amince wa mutum akan dukiya amince wa mutum akan ƴaƴa amince wa mutum akan mata amince wa mutum akan ilimi amince wa mutum akan duk wani abin da dan uwanka zai iya baka na magana ne ko sako ko wani abu ko ajiya sai ka ci amana sai kasance mutum ɗabi'arsa ce wannan ya riga ya saba wani ya bashi amana ya ci wani ya bashi amana ya ci wani ya bashi amana ya ci wani sun yi magana da shi ya ji ya fitar da shi wancan ma sun yi magana da ita ya irin wannan to kai tsaye sunansa munafiki kawai Allah ya tsare mu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce idan kuma ɗaya daga cikin ɗabi'un ya ɗauka kawai ba gaba ɗayansu ba to ya ɗauki ɗabi'a ne daga cikin ɗabi'un munafikai har sai ya batta sannan sai ya fita daga cikin wannan muguwar ɗabi'a malai ya ce wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ya ce la imana liman amanata lahu babu imani ƴan uwa ga wanda ba shi da amana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la nafiya lil jinsi kaga la ta kore sunan da zai zo a gabanta duk jinsin sa ta kore la imana babu imani kwata kwata liman la amanata lahu ga wanda ba shi da imani ga wanda ba shi da amana saboda wannan hadisi ne da yake da matukar ban tsoro kware da gaske annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nuna cewa babu imani ga wanda ba shi da amana sannan ya ce wala dina babu kuma addini liman la ahada lahu ga wanda ba shi da alkawari babu addini ga wanda ba shi da alkawari an kore imani an kore addini to ai shikenan ba mutum kenan ba addini ba imani to sai me kenan sai wani abin da daban kenan in aka dauki fassara da wasu malamai suke cewa ai la imana tam ko la ada tam la dina tam babu imani cikakke ko babu addini cikakke amma dai a bar hadisin a yadda yake kawai ba imani ga wanda bashi da amana, babu addini ga wanda bashi da alƙawari. Wannan hadisi na biyan uwa Malam Abubakar ibn Abi Shayba ya fitar da shi da Imam Ahmad a cikin Musnad nasa. Malam Albani ya inganta hadisi. Malam tawil khiyanatu qabihatun fi kulli shay'in. Sun amana mummunan al'amari ne, mummunan tada ce, fi kulli shay'in a cikin komai da komai, duk abinda sun amana ya shiga cikin sa, to wannan abin ya zama mummunan abu, ba abu ne mai kyau ba. Sai malai cewa ba'dhuha sharrun min ba'dhin, sai dai kuma wani abu daga cikin cin amana, wani sashe daga cikin cin amana in ka dauka ya fi wani sashen sharri, wani daga cikin cin amana da za a yi maka kai ka san bai kai wanda za a yi maka a wani bangaren na daban ba. Cin amana da za a yi maka misali akan dukiyarka bata kai cin amana da za a yi maka akan ƴaƴanka ko iyalinka ba, ba haka bane? Amma dai ya sunan su duk cin amana. Wani baya daidai da wani, mutumin da zai ci amanar Allah da manzansa ba daidai yake da mutumin da zai ci amanar dan uwansa mutum ba, haka ne? Mutumin da zai ci amanar addini ba daidai yake da wanda zai ci amanar mutum a duniyance ba, akwai bambanci, kowanne cin amana ne. Malati walaysa man khanaka fulusun kaman khanaka fi ahlika wa malika wartakaba al'adha'im. Malati ba dai suke ba wakiya wani abu na kudi ya karban maka wani abu na kudi sai ya ci amanar ka, wannan ba dai yake ba kaman khanaka, kaman wanda shi kuma ya ci amanar ka fi ahlika wa malika a cikin iyalinka da dukiyarka gaba daya, shi dibin ya hada. Sannan wartakaba al'adha'im ya kuma zakkewa manya-manyan laifuffuka, wannan ba ɗaya yake ba. Qala tu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala, haka nan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin wani hadisi, yace addil amanata ila man itamanaka wa la takhun man khanaka. Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace addil amanata, ka bayar da amana, ila mani tamanaka, zuwa ga wanda ya amince maka. Dukkanin wanda ya yarda da kai dan uwa, ya amince da kai akan wani abu nasa, kai iya kokarin ka duk yadda zaka yi, yan uwa kada ka ci amanarsa. Wallahi duk wanda ya dauke ka a matsayin amini, ai ko ba wuce na cewa amini, me amini, amintacce, ya yarda da kai, wani ya yarda da kai hatta a cikin iyalinsa, hatta a cikin iyalinsa ya yarda da kai, baya jin komai, zai yi tafiya ya turo kai ce da Allah je ka wajen suwance ka ji me yake faruwa, sun mun complain akwai abu kaza da kaza da kaza, ya yarda da kai, zai tafiya ce ga amanar iyali na da Allah a rinka lura mun da su ya suke. To haka kowace irin magana idan ta fito daga bakinka, daga bakinsa, zai iya gaya maka, baya jin wani abu, ya dauki kirjinka kamar watan wajen ajiyar amanarsa. To kaga irin wannan wallahi ba ɗaya take da cin amana, kowace irin cin amana ba, cin amana irin wannan ba ƙaramin bala'i bane da musifa a wajen mutum yan uwa. Saboda duk wanda ya da kai kokari ka mayar da amana da take, addil amanata ila man itamanaka, ka ba da amana ga wanda ya aminta da kai, koda wani abu ne ya hada ka da shi, ko da rashin jituwa kuka samu, babban abin da zai nuna cewa kai mutum ne wafi, mai cika alkawari, mutum ne mai riƙe amana, babu abin da ya shafe ka da abin da ya shafi amana ku tsakanin ku. Wannan rigima kai da shi ne ku yi ku gama ta. Amma ka je ka rinka zazzage waɗancan abubuwan da ka sani na amana, a to fajirci kenan, wannan mutum ya zama babban fajiri kenan. Babban fajiri kenan, wa idza khasama fajarake. Allah madaukakin sarki baya san irin wannan. Irin waɗannan mutane Allah baya san su, baya kaunar su kwata-kwata. Dan kayi rigima da mutum, kaje ka rinka zazzage sirrinsa da ka sani, da sirrin iyalinsa, da sirrin ƴaƴansa, da sirrin mahaifinsa, saboda ya yarda da kai ya gaya maka. Wannan ba daidai bane ƴan uwa. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wala takhun man khanaka, kaje ba? Annabi yace kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka, kada ka ci amanar wanda ya ci amanar ka. idan ya ci amana kan bashi shi da Allah kada ka ce sai ka rama kai ma sai kai wannan ba daidai bane kun zama daya kenan wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi Malam Albani ya inganta shi fa fil hadisi aidan yazo a cikin hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yatba'u almu'minu kullu shay'in laysa alkhiyanatu walkadhib mu'mini akan ɗabi'antar da shi akan komai yakan ɗabi'antu akan komai komai da ka sani irin na kaucewa ka'ida ko saban Allah mu'mini akan iya same shi yakan dan zame yayi shi sai annabi ya ce laysa alkhiyana amma banda cin amana walkadhib da kuma ƙarya kaga waɗannan ɗabi'un guda biyu annabi ya ce wallahi ba ɗabi'un mu'mini bane akan iya samun mu'mini ya laifi kala kala yayi kaza duk mu'mini ne kuma sunan imani yana nan tattare da shi amma annabi ya ce siffar mu'mini duk mutumin da ya zo mai cin amana to wannan ba ɗabi'ar mu'mini bace eh daga lokacin da mutum ya ga ya shiga cikin sauran masu cin amana to wannan ya cire kansa daga list din mu'minai ya fita daga cikin su sannan ƙarya shi ma mutum ya zamto ƙarya ta zamto masa ruwan dare ta zamto masa ruwan sha dole sai yayi ƙarya to wannan shi ma ba su face ta mu'mini ba Allah ya mana tsari da waɗannan mugayen siffofi mala ya ce wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ya ƙulullahu Allah maɗaukakin sarki yana faɗa ana salifu sharikaini ni ne ɗaya daga cikin ni ne na ukun masu tarayya mutane guda biyu da suka yi tarayya akan wani al'amarinsu Allah maɗaukakin sarki ya ce ni ne na ukunsu ma lam yakun ahaduhuma sahibahu matukar daya bai ha'inci dan uwansa ba da daya ha'inci dan uwansa to ba akwai rauni a cikin isnadin sa kamar yadda Malam Albani ya ba'afa shi a cikin da'iful jami' Malam Abu Dawud ya fitar da shi da Imam al-Khatib fi tarihihi wa fihi aidan awwalu ma yurfa'u minan nasi al-amanatu wannan hadisin da zamu karanta ɗan uwa ya inganta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace farkon abin da za a fara daukewa a cikin mutane daga cikin ɗabi'u na gari abin da za a fara nema a rasa al-amanatu ita ce amana ɗan uwa wannan haka ne ko ba haka bane haka ne farkon abin da za a fara daukewa awwalu ma yurfa'u farkon abin da za a fara daukewa minan nasi daga cikin mutane na kyawawan ɗabi'u da tadodi da mutane suke akan su ada al-amanatu ita ce amana hadisin Hudhayfa ibn al-Yaman Allah ya kara masa yarda yake cewa su da a lokacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ba a cin amana yayi karanci yace idan mutum kai kasuwanci ko wata hulɗa da shi idan kayanka suka shiga hannunsa yace to idan musulmi ne tsoron Allahnsa zai dawo da shi zai dawo da kayanka idan kuma ba musulmi bane ba yahude ne ko kirista yace to shugabansa zai sa dole sai ya dawo maka da kayanka ba za salwanta ba sai ba san cin amana ba amma a lokacin da yake magana yace amma yanzu fa tun a lokacin zamanin Hudhayfa ibn al-Yaman sabon manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi yana complain ne akan cin amana yadda zamani ya lalace shine yake buga misali da zamanin su can lokacin manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi idan Hudhayfa yayi kukan cin amana tun a lokacin sa shi sahabi na annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi mafificin karni mafificin lokaci akwai wannan dabi'ar ya kuma yanzu kaga abin sai dai abin da ya kara gaba kenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa akhiru ma yabqa as-salah karshen kuma abin da zai wanzu a cikin mutane na ayyukan ibada shine sallah karshe sallah ta wanzu shi sai ga yanzu gashi ana ta sallah ko ana ta sallah eh ga dabi'u dai sun lalace abubuwa kala kala babu kyau amma kuma akwai sallah a ta sallah amma wani daga sallar nan in ya fita in kaje inda zai je sai ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka mutane suka zama mutum zai sallah a yi sahu da shi a lokacin da ake sallar wani abu mummuna yake saƙawa a zuciyarsa zai gama sallar je yi amma da zaka sami zai je sallah yaje sallah wa ruba musallin la khaira fihi annabi yace da yawa daga cikin masallata mutun zai zo ya sallah amma babu alkhairi a tattare da shi saboda sallar ta sababa abin da take hana shi ita ko sallar ka'idar ta Allah madaukin sarki yace inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallar da ake so kenan sallar da ake so a ga mumini ya saffaci da ita kenan sallaka kullun ta rinka janka tana ingiza ka tana tura ka kusa da Allah madaukin sarki kana ji baka son sabon Allah ka tsani sako baka son sa wanda kake yi ka rinka ragewa kana ragewa kana sallah kenan mai kyau amma kullun sallah kake yi kullun ƙara gaba kake cikin sabo wannan fa akwai matsala eh akwai matsala shine annabi ya ce wa ruba musallin da yawa daga cikin mai sallah la khaira fihi babu alkhairi a cikin sa kwata kwata Allah ya tsare mu yan uwa wannan hadisi Imam al-Kharaiti ya fitar da shi a cikin littafin sa Makarimul Akhlaq haka na al-Imam Abu Nu'aym ya fitar da shi a cikin Shilyatul Awliya nashi Mala Albani ya inganta shi a cikin Silsilatul Ahadith as-Sahiha nasa fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace iyyakum wal khiyana ahir dinku ina gargadin ku da cin amana fa innaha bi'satil bitana domin ita cin amana bi'satul bitana tir da abokin zama ko abin da mutun ya boye shine cin amana al bitana shine abin da mutun ya boye daga al batn ne ya ayyul ladina amanu la tattakhidhu bitanatan ko min dunikum la ya'lunakum khabalan waduma anittu Allah madaukakin sarki ce ya ayyul ladina amanu ya kudin doka iman la tattakhidhu bitanatan kada ku riki abokan shawara na jikinku ya kasance wadanda ba ku ba sune bitanatan min dunikum wadanda ba ku ba arna wadanda ba musulmi ba la ya'lunakum banda suke so shine abin da zai sanya ku kunci da mutsi to nan abin da bitsana yake nufi a nan wajen sune bi'satul bitsana ya kasance tir da ya kasance ha'inci ko cin amana shine abin zaman mutum shine kusa da shi shine abin da mutum zai rinka mu'amala da shi Allah madaukakin sarki rama mana cin amana yan uwa kuma ina gani anan zamu dakata insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi hadisi na gaba zuwa kuma karshen babu abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bamu ladan gaba daya kuskure ko tuntuban harshe da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah